الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم، وعلى آله وصحبه والتابعين المنهاج إلى الدين حق قدرهم دار العظيم. Manyan shehunai, manyan shugabanni masu girma, baki ɗaya waɗanda Allah ya yi wa baiwa da haɗuwa a wannan farfajiya mai albarka, a wannan munasabar da a iya cewa duk wani alheri da za a samu bai kai kamar wannan ba, saboda wannan alama ce babba ga babban magana ita ce san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haɗuwa a irin wannan babban alama ce ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da za a samu ko a kome bai kai abin da za a samu a san manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. In ka fi kowa sallah, kana da ladan masu sallah. In ka fi kowa azumi, kana da ladan masu azumi. In ka fi kowa karatun Qur'ani, kana da ladan karatun Qur'ani. Amma masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi meye matsayinsa tare yake da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Shi yasa cewa kana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama matsayi ne wanda ba matsayin da ya kai kamar sa. Shi yasa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Manzo a ce na tsinke wa Sayyidi Muhammad Nura arzai bayanin sa ba, amma kusan da nufi na ma a ce tun kantara nana. To amma abin da ya faru na ruwa da aka samu wannan ya kawo jinkiri. Amma alhamdulillahi, mu gode wa Allah, ni'ima ce bisa ni'ima, domin shi kansa saukar ruwan wata ni'ima ce, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa, innahu hadisu ahadin bi rabbihi. Ga kuma haɗuwar mu a irin wannan darare akan wannan manufa ta ƙara jaddada san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta ƙara wato rena da nome soyayyar manzon Allah da take cikin zukatanmu. Shi yasa mu gode wa Allah akan waɗannan ni'imomi. Ni'imomi ne la tu'addu wa la tuhsaru. Mun gode wa Allah. Alhamdulillah, yanda ake faɗa cewa za a yi bayani akan tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To tarihi a gaba ɗaya abu ne wanda yake muhimmi, domin Qur'ani kansa ya sanar da mu cewa ba fa inda za mu ɗau isna irin tarihi. Tarihi shi ne babban abin da yake koya wa ɗan adam isna, ya sanya zai fuskanci rayuwa shi a kansa. Allah ya faɗa, qad halat min qablikum sunanu fasiru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul kadhib. Wannan kenan. Tilka min anba'il ghaibi nuhiha ilayk ma kunta ta'lamuha anta wa la qaumuka min qabli hadha. Zalika min anba'il ghaibi naqsuhu alayk minha qa'imun wa hasib. Duk wannan ayoyi na Qur'ani suna faɗar muhimmancin tarihi. Illa iyaka Qur'ani yana nuna mana cewa shi fa tarihi muhimmin abu a cikinsa shi ne mu koya, ba duban abin da yake mai ban mamaki ko mai ban ta'ajibi a tarihi shi kenan an gama ba. A'a, duk wanda bai ɗau tarihi ba a matsayin abin da zai koya masa rayuwa, to bai amfana da sanin tarihi ba. Shi yasa shi tarihi muhimmin abu ne. Amma kuma ana faɗa tarihin kansa, ai ba wanda ya fi muhimmanci irin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda a tarihinsa ne ɗan adam ko rayuwa ta kai cikar da ba ta taɓa kaiwa ba a baya. Shi yasa a gaskiyar lamari kenan ba mu da makaranta wadda za mu koya daga gare ta irin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba mu da rayuwa wadda za mu koya daga wannan rayuwar kamar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Rayuwar manzon Allah ita ce babbar magana, ita ce babbar mahanga, ita ce babbar mai koyarwa ga ɗan adam ya sanya ma zai tafi da rayuwarsa. Yanda na fara faɗa, shi tarihi ba wai ka ji an yi abin mamaki ka girgiza kai shi kenan, a shi haka aka yi, a to kai me ka koya? A koyaushe a kowane ɓangare na tarihi akwai abin da dan Adam zai iya koya dan rayuwarsa ta yau ko dan rayuwarsa ta gobe. Ba wai kawai ya ce ai an yi kaza wakaci kaza ko wane ko kaza ko kaza, a me ka koya? A yanda wani yake fada ne, laysa bi insanin wala aqilin man la yattariha fi umrihi, cewa duk mutumin da bai san tarihi ba ai bai gama cika a matsayin mutum ba. Shi yasa ashe sanin tarihi yake da muhimmanci. Waman wa'a a habara man qad mara arafa a amara ila umrihi, wanda ya kiyaye hadisan ko labaran wanda suka gabata to ya kara wa kansa wata rayuwa. Amma yanda na fara fada ba wai zare kiyayewa ba, me za a dauka a koya? Ba makoya ga dan Adam irin rayuwa da ta gabata. Inda Abu Nuwas yake fada wato qad labistu dahara libsa fatan a hazal adaba angiyari, ni rayuwata ina yin ta ne irin rayuwar da ya sanya zai gobansa saboda duban abin da aka yi a jiya. Babban abin ne ma ka san me za ka yi a gobe ta fuskar duban abin da aka yi a jiya. Kuma yana na faɗa ba inda za a koyi irin wannan irin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sudewa, musamman a yanzu mun fi karkata ga abinda zai zama mana kawai wata kamar wani dora mu akan wani buri ko wata mahanga, ba abinda zai dora mu akan gwagwarmaya a rayuwa ba. Wanda kuma shi babban abinda Allah ya kawo dan Adam a wannan rayuwa shine ya kawo shi ne dan yi gwagwarmaya. Amma mu galibi mun fi karkata ga inda zai zama mu ci bulis. Yasa yanzu misali ko a wajen fadar yaƙoƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga an fi ƙarfafa bayanin irin mu'izzozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sai abu da suka afko a wannan yaƙi. Saboda mu ma so muke irin rigimgimin da suka tare mu, to mu samu wata karama da za mu ƙetare ba tare da mun tsaya mun yi gwagwarmaya mun nuna wannan rigimin cewa mu mutane ne, yanda sauran duk mutane sukan fuskanci abu amma su tsaya ga sun samar wa kansu mafita. A'a, mu kullun ne fata dai muke Allah ya fidda mu, ba wannan ba wai laifi bane. Amma idan muka koma muka hango yanda tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake a rayuwa, sai mu gano cewa a koyaushe dan Adam ana so ko wajibi ne a kansa ya nuna cewa shi dan Adam ne mai hankali, mai tunani, wanda ya sanya zai fuskanci lamurra ya iya samarwa kansa mafita a ciki. Kafin a zo wajen a wannan mukaddamar, bari in fara kawo misali ɗaya. A yakin ganuwa, Ghazwatul Handaq, ko wadda ake kira Ghazwatul Ahzab, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa a koyaushe dan Adam ya tsaya ya jajirce ya nuna cewa shi dan Adam ne. Shi yasa idan da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna inda kafiran nan suka taho da niyya cewa Allah ya halakar da su, dukkanin su halaka za su. To amma in aka yi haka, an koya wa dan Adam ya tsaya ya gwagwarmaya a rayuwa ko kuwa ai an koya masa kawai ya karkata ga cin bulis? Shi yasa ba a yi haka ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shawara ya karba ta Salmanul Farisi, wanda wannan yake nuna mana muhimmancin a tsaya ai shawara akan dukkan lamura. Daman Allah ya faɗi cewa wannan shine tsarin musulmi, wa amruhum shura bainahum, aka faɗa manzo Allah shawarhum filamar, akan shawara. Salmanul Farisi yace ai abinda mu muke a ƙasar mun irin wannan ta faru, rami ake haƙawa wanda zai hana abokan gaba shigowa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya akan a haƙa ramin nan, akai fama akai jidali a wajen haƙa ramin nan, an ga abin da aka gani. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ta kai ba abincin da ya ci ma har dutse ya dauka ya daura a cikin sa saboda tsananin damuwa bukatar abinci. Amma a wannan halin ne aka tadda wata dutse ko wani dutse fa wanda aka daga aka sara yaki saruwa sabai sai suka gudu wajen Annabi suka dawo wajen Annabi suka faɗa masa ya Rasulullah gafa abin da ya faru ga wani dutse can mun daga mun sara sai kace ma karfin ake kara masa. Manzo Allah ya ce ku muje yaje a haka din ya karbi dindurusin ya daga ya sara da karfi irin nasa dutse aka ga yayi wata walkiya ya fara fashewa. Kaga kenan wato koda mu'ujiza ce za ta bayyana a koyarwa irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai an sami tsayawa ai aiki tukuna ba wai a zauna ko a kwanta a ce bara a saurare wata mu'ujiza ko wata karama ta bayyana ba a dage a kullum. Abinda ke baida rayuwar mu baya rashin yadda da cewa sai mun yi aiki tukuru sannan za mu iya cimma abinda muke bukata sai mu dogara da cewa a bara dai mu kama wani hizifi ko wata addu'a ko wani ismi da haka za a kama duk wannan abu ne mai kyau. Amma a hada da aiki ayi aikin a tsara sannan kuma a kama ismin. Amma ba a tsara komai ba a zo a kama ismi ana ta ja an zamo yan lele yanda duk ake so haka za a samu kenan bayan ba a yi aiki ba. Ai Qur'ani ya faɗa mana dole sai an yi aiki am hasibtum an tutraku wala ma ya'lamu Allahu allazina jahadu minkum wala yamtazu minna wala rasulihi wala almu'minina wal ija kawai idan kun ce kun mumunene sai kuma a ce ba sai kun yi aiki ba komai ma sai ku ce ablis ina ai sai kun tashi kun yi aiki. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama tsayawa ya a rayuwa ya aiki mu'jiza sama sai ta bayyana amma a cikin aiki a cikin tafi da rayuwa sai da ya daga dutsa dindurusin nan ya sara aka ga walkiya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace daga walkiyan nan an nuna min gine-gine manya na Rome da Paris kuma an faɗa min cewa sai al'ummata sun kai ga wannan domin yanzu abin da ke hana mu kai ga komai ba ma iya daga dindindin musara wai Allah a fata muke tunda mu annabi ne mu na Allah ne Allah ya kai mu wannan matsayin da muna tsayawa mu aikin da ba wanda zai zama yana da wani katabus a duniya in ba mu ba. Amma tunda ba ma tsayawa mu sai zama masu aikin ne suke samun dama su mallaki duniya kuma su juya mu yanda suke so mukasa katabus mukasa ta cewa akai saboda mu ai mun ba da kai sauraro muke dai bara wata karama ta zo ko karkare sai dai an zauna in cuta kafirai ta yi yawa a ce a masallaci a karanta tabbata da kafa uku a buga kasa da Allah zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a masallacin aka zauna ba fita akai haƙa rani ganuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufa a zauna a masallacin ya isa komai Allah ya yi masa launa sabat kadarahu ayatuhu izaman ahayasmuhu hina yud'a darisan rimami. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da a ce mu'jizozinsa an ba da su ne kamar dangane da matsayinsa to manzo Allah yana da matsayi wajen Allah da inda zaka za sunansa a gaban mabatacce sai a gaban tacce ya tashi to amma ana nufin a koya mana rayuwa ne shi yasa wannan duk abin da nake so in kawo mukaddama gajera akan cewa mu tsaya fa mu dubi tarihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta mu koyo darussan da zamu koyo mu tafi da su a rayuwar mu yau din nan muka fara haka yan shekaru kadan sai an same mu mun komo da matsayin da magabatan mu suke da shi a wannan rayuwa. Amma matukar ba mu dauki wannan ba a'a abinda muke sauraro shine a matsayin mu na musulmi Allah ya nuna mana wata karama ko wani abu a halakan mana da makiya a halakar da makiya musulunci to ai ba za ta yi ba dole sai mun dage din shi yasa muhimmin abu kenan a takaice Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halitta nan ya sanya ta matsayi har zuwa a halicci dan adam wanda Qur'ani yake fada mana annabi Adam shine farko wanda aka halitta a cikin mutane wato shine uba ga dukkan mutane duk sauran mutane ƴaƴa ne da jikoki na annabi Adam kuma daga gare shi aka halicci kowa kenan daga annabi Adam aka halicci matarsa sayyida Hawwa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha sai zama annabi Adam kamar shine asali na mutum na halittar mutum wanda annabi Adam dinnan ko jinsi na dan Adam wanda shi annabi Adam shi aka fara bayyanawa a fili a ciki Allah ya daukaka shi wannan daukakar da Allah ya yi wa jinsi na dan Adam shi yasa bayan Allah madaukaka wanda ba su san su saba wa Allah ba ba san su wani abu ba ba bauta wa Allah ba amma a fili aka nuna musu daukaka ta dan Adam a kansu aka umarce su da cewa lalle wato su sujada ga annabi Adam wanda wannan abu na biyu kenan da su mala'iku suka gamu da shi daga annabi Adam dan abu na farko da suka gamu da shi shine cewa da Allah ya ce zai sanya halifa a doran ƙasa zai sanya dan Adam ya zama shine halifarsa a doran ƙasa mala'iku suka ce mun ga tsarin rayuwa ta mutane rayuwa ce wadda ta yi a samu saba ma daga gare ta dan Adam an masa tarkibin shawa an masa tarkibin abubuwa daban-daban shi yasa ta yi a rayuwa ya iya saba wa Allah shi yasa su mala'iku a hangensu shi dan Adam bai cancanci a ce an ba shi matsayin halifa ba saboda me akwai yiwuwar ya saba wa Allah su ya kamata a ce an ba su wannan matsayin tunda su ne ko yaushe suke ibada ga Allah ba su da wani abu in ba ibada ba lazim qunahu bil qawl wa hum bi amrihi amalun amma Allah ya faɗa musu cewa abinda na sani ko ba ku sani ba shi yasa dan annabi Adam din nan shine zai zama halifata a doran ƙasa zuriyarsa su za su gaba da zamowa halifofi na a doran ƙasa amma bara nuna muku shi zamowa halifata ba wai da yawan ibada bane ko da wani abu da ilimi ne shi yasa sai Allah ya sanar da annabi Adam sunaye na abubuwa daban-daban aka tambayi mala'iku to ku da masu ibada kun san sunan wannan kun san sunan wannan kun san sunan wannan mala'iku da kansu suka ba da gari suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana ba mu da wani sani ya ubangiji sai fa abin da ka sanar da mu suka faɗa musu to ai shi annabi Adam ya sani Adamu faɗa musu annabi Adam ya faɗa musu kenan ubangiji ya faɗa musu cewa to kun ga daman ai wanda zai zama halifa wanda yake da ilimi wanda daga nan a matsayinmu na mutane ya kamata ko ya zama wajibi a kanmu mu ƙara ɗaukaka ilimi mu gane ilimin nan shine aka nuna akan cewa sababin da aka bamu matsayin da aka bamu shine sababin da yasa aka ce mala'iku su sujada ga annabi Adam shine sababin da yasa aka ce annabi Adam ya zama halifa na Allah a duniyan nan shi yasa bayan tabbatar fifitar annabi Adam akan mala'iku ta bangaren ilimi an umarci mala'iku gaba daya su sujada ga annabi Adam dukkaninsu kuwa sun yi sujada ga annabi Adam amma akwai Iblis wanda shi a zancen da ya fi ƙarfi cewa ba mala'ika amma dai yana tare da mala'iku ne yana bauta wa Allah irin yadda mala'iku suke bauta wa Allah yadda Qudsallani yake faɗa wallahi ma yakun Iblisun min mala'ik rabbina alama alaihi ilmi awwalu Iblis ba a cikin mala'iku akan abinda masu ciro ilimi suka dogara magana da masu ciro ilimi suka dogara da ita to haka abin ya ta tahowa annabi Adam yana aljanna da farkon zamansa amma kuma ai tun farko Allah cewa yi inni ja'ilun filari khalifa tun kan halitta annabi Adam Allah ya faɗa wa mala'iku haka cewa sai na kai halifa ta duniya wanda wannan yasa shi annabi Adam ya aikata abin da ya aikata wanda ya saboda aka dawo da rayuwarsa a nan duniya ya dawo duniya da rayuwa a nan ne fa aka fara gwagwarmaya annabi Adam ya zo da aike daga wajen Ubangiji ga yanda abu yake ga yanda za ka yi ga yanda za a yi ga yanda za a yi na dan ga dan Adam dan ya rike wannan matsayin da Allah ya bashi da cewa shi halifa ne amma kuma sai ya zamo daga bayan annabi Adam din ko tun daga ƴaƴansa ma aka fara samun waɗanda ba su bi wannan umarnin na Allah ba ga tsarin da aka fito da shi na auratarwa amma Kabil yace shi bai yadda da wannan ba wanda wannan ya ja har ya kashe dan uwansa Habil wanda wannan shine farkon kisa da aka yi a duniya wanda har Allah yace saboda irin wannan saboda a magance irin wannan shi yasa Allah ya shar'anta cewa duk wanda ya kashe wani to shi ma a kashe shi fa ba sallahu gura ban hasbilallahu yahu kaifa atahi fa asbaha minan nadimin min ajli zalik katabna ala bani isra'ila fil kitab to tun daga nan aka fara samun banna daga zuriya annabi Adam sai zamo Ubangiji subhanahu wataala a rahamarsa a matsayinsa na Rahmanu Rahim yayi alkawarin cewa to zai ringa aiko manzanni da annabawa don su ringa gyara duk wannan bannar da take faruwa to da haka dai dan Adam ya fara zama a duniya wannan wanda Allah ya yi alkawarin cewa duk sanda banna ta yawa to zai aiko annabi ko manzo don a gyara wannan banna don ba nufinsa ba ne a rayu cikin banna abinda Allah yake so a ce an rayu cikin biyayya ga tsarinsa yadda kowa zai zauna lafiya to amma kuma Allah ya riga ya nufa cewa wasu a cikin mutanen nan yan aljanna ne za su bi umarnin na Allah za su bi tsarin Allah wasu kuwa ba yan aljanna ba ne yan wuta ne ba za su bi tsarin Allah ba walau sha rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida wa kadhalika awhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira ummal qura wa man hawlaha wa tunzira yawmal jam'i la rayba fi fariqun fil jannati wa fariqun fis sayyi haka Allah ya kaddara cewa sai an sami yan aljanna kuma sai an sami yan wuta amma dai an ci gaba da aiko annabawa da aiko manzanni dan kada a kyale mutane a zo lahira su ce da Allah ya zaka ce mun ma laifi bayan baka tunatar da mu ba rusulan mubashirina wa munzirina liyalla yakuna linnasi ala lahi hujjatun ba'da rusul yasa aka ci gaba da aiko manzanni to haka abin da ya fara a tarihi aka yi ta tafiya abin ya tatahowa tun daga zamanin annabi Adam aka zo zamanin annabi Nuhu akai abin da akai abin ya tatahowa daga zamanin annabi Nuhu har ya zo zamanin annabi Ibrahim wanda la'alla in za a bi tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta wani wajen sai a fara da annabi Ibrahim me yasa saboda annabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam shine yazo maka bayan da Ka'aba ta bace da aka yi ruwan tufan zamanin annabi Nuhu ya sake gina Ka'aba tare da ɗansa annabi Isma'il wanda wannan ɗan nasa annabi Isma'il kaka ne ga manzonmu sallallahu alaihi wasallama shi yasa nake ganin tun daga malamai daman nufi na ka da minti goma ma na so in yi amma in Allah yanda aka faɗa in Allah subhanahu wa ta'ala a baiwarsa ya nufi mu kai baɗi ya hore mana irin wannan zaman to sai a ɗora daga nan a faro daga labarin annabi Ibrahim ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam da yanda ya zamo ake daukansa shine ya gina Ka'aba bayan rushewarta da aka hayyaje ya gina Ka'aba da ɗansa Annabi Isma'il Azzabi wanda aka nufi a yanka amma Allah ya kubutar da shi ubadainahu bizirhin azim wanda kuma Annabi Isma'il dinnan shine kakan Laraba wannan wanda daga cikin su aka samu Qurayshawa wanda ake musu laƙabi da al-arabul musta'aribatu Laraba wanda da asali su ba Larabawa bane koya suka yi Allah ya amfanar da mu Allah ya ƙara mana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babban da shi maulidi halattar wajen maulidi yana da fa'idoji da yawa amma babbar fa'ida ba irin ma a ƙara cusawa bayin Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan wata fa'ida ta biyu su sanya za su koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsu tunda ba mu da abin koyi irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wajibi kowane bangare na rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama ya koyar da mu ya zami a rayuwarmu ya zami gwagwarmaya ga rayuwarmu sahabbai na manzo sallallahu alaihi wasallam abinda suka yi kenan har suka kai inda suka kai tabi'ai abinda suka yi kenan har suka kai inda suka kai sauran na baya da aka samu abinda aka samu daga gare su inda a wakacin su sai da musulunci ya dawo shine kadai mai fada a duniya gabas da yamma to abinda suka yi kenan har suka kai wannan matsayin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa babban abin nema a wajen jin labaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihinsa mu sanya zami koyi da shi dan ya zamo mun gyara duniyarmu mun gyara lahiranmu ba abinda zami mu gyara duniyarmu ba abinda zami mu gyara lahiranmu irin tsayawa tafi da rayuwarmu irin tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da rayuwarsa ba abinda zami mu zamo wani abu a rayuwar nan sai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan lamura Allah ya ba mu ikon koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ƙara mana soyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mu a cikin waɗanda suke karɓaɓɓu a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama masoyansa na haƙiƙa wanda yake alfahari da su Allah ya maimaita mana irin wannan zaman wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.